saduwa da ku a wani sabon shiri na zauren VOA. A yau za mu tashi ne a inda sarkin Kwashima na kasar Ghana zai jawabi akan halin da suka tsinci kansu a ciki idan suna neman takardar shaidar zama dan kasa. Yanzu zan mika ku ga abokin aiki na Muktar Ridwan Abbas wanda zai jagoranci shirin. Ridwan, gare ka.
Za mu je wurin sarkin Kwashima.
Amu gare ka. Manya da makallashin gauri muna muku sallama ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode da samu wanga dama da zamu ajiye korafe-korafen mu domin mun ga alhamdulillah da wuya mu samu wani matsala, amma jama'an da ke tare da mu wanda muke jagoranta su ne koron lokaci za su zo muna sarki ai muna kaza ai muna kaza. Kai in ka tafi wurin da ganin ka kamar sunanka sai ga wannan abin ka ganshi da sauki, amma iyayen mu da yannin mu da ɗan uwan da muke tare su da'ima tun daga kan takardar haihuwa a turanci ya sunan shi to tun daga kanshi domin secretary na ya high school jikana ne yanzu aka shine assembly man nan garin mu shine personal secretary na akan kujera na kamin ya je tsaya ya samu assembly man to in yazo shi kamin wanga in ce labaran je ka duba mutanen ga a kula da su to da karshen ta jifan da ya fada kaina kamar wata uku da ya wuce yanku guda da suke zuwa school can hanyar kasuwa sunan school ne ban rike ba to madalla ta zo gida ta ce a bada 356 nace na menene zulai wai an ce ita bata benefit na ana cire kudin ma an bata amma sai yayin da ta tambaye ta zulai don ai jarida ce yayin nata Shafatu nace baba kaka bayar me yasa ka ambata tace kaji ka nace ko wai sai nace mu tashi mu tafi na sa riga na da dauki voting ID card ina takardar haihuwa na passport na takardar hospital na duk wani takarda da aka bani matsayina ina dan kasa da wanda aka ba kakansu duka na kwashi da muka je nan nemi ita wanda take kan makarantar yace ga abin da ya kan wai eh nace to yanzu dai alhamdulillah tunda dai na samu wanda zai guda mana hanyar garin mu ba ai kaga mun gode amma ga takaduna da nan zube mata takaduna ta gani kuma ta jinna an karanci sai ta ce mene le koloyen ne nace o je koloyen bamoni wa ufa ne to karanta dai mun baurin da dariya to sai ta dai na wuri tana gamba ba akwai yara kaman bakwai da suka fi su wannan abin nan amma iyayen su ba su yi magana da suka zo eh ba su iya su yi magana to gaskiya ba a zori na ba ni kuma ban yin karambani in shiga inda ba tare tare na ba don kowanne unguwa an cire musu sarkin su da in wani abu ya matse su su kai mishi kuka shi kuma ya je bakin kokarin shi sai sa in yau Allah ya taimake mu mun zo wurin mai martaba shugaban mu na zango mu samu dama sai mu gode mu Allah mu yabi annabi Muhammad mu aje mishi kukan mu wanga abu yana cire mana tuwa kurya Allah baka yawan rai a tashi tsaye a kula muna mun gode kwarai
a cikin neman kamar kaje field form ko kaje neman passport kamar kanda don waye fara region the tribe what I believe masayin shi do abin da ake damu mutanen mu kenan abin da ke cimu da tuwa kwarya kenan sha tambaye ka ina ka fito wani yare kake ji so shi wani abu ne masayin shi ila cikin criteria ko ba shi ciki shine nawa
honorable ben insha Allah na sha ganin kare nisa har na ce ma yan waye na hulana ba duk ran da zan je passport office a ce min an hana ni passport saboda kaira na ni hulani ne na ce a tambaye honorable in yana da passport insha Allah ina gani wani abu ne ya zama musulmi sunana Yakubu Musa Bari ni ne secretary kungiyar na hulana duk duniya na Ghana chapter Capital Pulaku International shi za tsara kai ina gaishe ku ina san ma ni sarakai sun ba da dan tarihi ina so mu duka mu jawo hankali mu akwai wani abin da ke tafiya fa amma ana so a yadda tarihin ko kuwa an sani an ki sani ne shi yasa nan ya kamata dukkan mu mu jawo kan mu inda muka je duka mu ba da tarihin mu kamar yanda babban sarkin mu na Zangolin ya ba da tarihi duk rayuwar mutum in baka san inda ka fito ba ba za ka gane inda za ka ba shi yasa na ba da wannan bayani ni zan tsaya batun zango ne amma ni zan single out batunmu na hulani na ga saboda keran mu duk inda muka bulla an san wannan hulani ne babban sarki yayi tariki batun sojojin mu da suka zama hulanawa ni masayi na yau ni Barack Boy ne kakana yana cikin West African Frontier Force da suka je First and Second World War babana na cikin regiment na Ghana kenan babana ma an haife cikin barracks ne ni ma aka haife ni barracks na tashi babana instructor ne kamar yanda babban sarki ya fadi Hausa ne kaje ana fadi cikin barracks ne lokacin ba jin turancin after independence instructors sun tuka in ba hulani ba ba haushe da har ma na samu labarin wanga na tashi barracks mu
muna da sajin tunde bayarbe ne instructor ne amma dukkan Hausa ke dama kafin Arakan Barat nan na tashi sake yau wa'annan mutanen nan jikokin su ƴaƴan su yau shi a ce ba dan kasa bane saboda Allah din kai ne ya zaka duba wannan abu wannan abun ki ci mana kwarai ka ganin yau ka je gana ka je kai gana card da an gan tiran ka kaman da hundred abu don yau ya zama hundred wallahi da ba don hundred abu bai kai wurin an ma seize card documents da yake da shi abin da ke faruwa kasa kenan da kana record card an ce akwai cafeteria da aka put across da in kana da shi if you have those ones ka qualify ka samu wadannan documents din nan amma da an duba ka kan zango ka sa fat riga ko ku abin nan screening ka daban ne an fadi maka gaban ka kai you are not a Ghanaian je gana yoji ba unje gana ni akan lokacin da ake hidima independence nan ba baban shi ba kakan shi wurin a zo ka ta passport office kuma last 2 months an handcuff ma tana daga passport office sunan shi Mahmud Jawad discharge book babana kakan shi kenan na kai na aji har yau ga an blacklist da boy nan baba shi passport number yan sister na babba mu dukan mu ga da sister shi da mun shi duka barasa ka haife mu da idan just aka tambaye shi wannan yana ya je renew wane wo horrible yana da passport for but ya use passport for 18 years don yana ya stay Belgium ya zo ya je renew da aka gan shi aka tambaye shi idan aka an haife shi ni mare shi aka haife shi uye dai ne wai me fulani ne da sunan shi Mahmud Jawo gaba da aka doki form aka ba national security sai ka san an nima ne sai ce san bai yarda shin da ka hanko office shi fa wannan abu sa'annan na uku topic ne nake da shi shine enlistment ƴaƴana cikin dangin mu an je ya qualified up to the graduate masters yana da master da masters sun je enlist an ganka sha cire ka cikin line saboda ka zama fulani ko ka kana kai ordinary shi sa kadan da muke so mu bayyana kenan ina guban ga abun ne very very serious da in mu taka yanzu ba Allah yawancin mu duka muna cikin ciwo cikin zuciyar ran da zamu fita da shi ba mu sai har wannan lokaci ya kai assalamu alaikum
wata kila ya zo wani yayi wani tambaya da mun bukaci lawyer yayi abin nan shi sa a wannan lokaci mun nemi gaban shi yanzu wane ne ke da okay ga wani da okay sultan bari mu zo wajen sarki sultan
Muhammad waziri Amadu honorable ko ya miss flight shi ba da mun samu sabon flight kaman kan da Mr. Barry Fadi, muna face a lot of difficulties at passport office. Na kai matana babanta Lebanese ne, mmanta Lebanese fanti ne. Babanta yazo Ghana 1942. Ya ore mmanta 49. Mmanta babanta Ghana aka haife shi ya prison da Kwame Nkrumah. Jikanta, which is matana sisterta Dianta, sunan shi Jamal. Kage shi Balarabe ne complete. Mun je mu yi passport ni da dawan yake bayan ga mu apply passport biyar sister shi na ciki an ba sister shi passport shi aka hana shi the only reason da aka hana shi why doesn't look like a Ghanaian na ba da passport mai shi na ba da passport kakan shi na cin tura sun na tabakkunin shi mana kawo yet su hana shi suka ce a kawo shi for vetting na zo da shi 5 times ba vetting shi ba shekaran jiya na ce passport office wa an kwashe an je an ba immigration office an kai shi an kai case immigration su investigate kagan irin wanga abu yana damun mu honorable kamin gafara ni danka ne uncle nani Alhaji Iddar kuma shi mijin lalla sister ka ire mu haka nan mu gidan larabawa kuma shi ne muna nan da yawa dana ya je passport dan ciki na in ka ganshi bature in flat da ja na interview shi na zo bayan shi yana english why english doesn't sound like Ghanaian so you don't even look like Ghanaian she comes come we learned it for I learned the english from your president she said who is your father she said he's sitting behind me they gan ni she said who ya gan ni they said who interview no who ya gan ni I speak 5 Ghanaian language how many language do you speak she na zo ne they said come back your passport anya you say na den waya da su gan kaman na attack su she come my passport she da wuri wuce kaga irin wayan nan mutane na nan da yawa in ba su yi su defend kansu in ba su yi su defend kansu ka gani insha Allah hana su alhali right su ne a ba su passport sai sa honorable da Allah addu'a muna irin wannan magana mun gode
your excellency coordinator Sarakai Kuminga Fara sunana Haruna Maiga ni political activist ne cikin zango maganganun da ake fadi nan ga duka mu da muke cikin nan hall ga kowa ya san problem da akwai kowa ba sabon abu bane kila voice of america ya ba mu platform muna korowa saboda shi program su but after the program what we press conference about a month ago Mayor Faru bayan wannan problems zango ya fi ababen da ake fadi nan ga is a serious problem. Umba muntashi musang kanda zamui mu aji personal interest mu aside. It doesn't matter. Komu kao CNN, komu kao BBC. Still, the problem will persist. Coordinator is helpless. Nezei, ama musani. Kwa mkumaya fadi wani magana. We seek ye first. The political kingdom and all other things shall be added unto it. The mu akafara to independence. Muduka. Inamuki seeking political stake in Ghana. MPP, NDC. Ana yus jenzengu na kari ajisu. Ni na baso impersonalize ababe. Ama na chikin wenda. Muka yi hidima chiki MPP. So say, ababe. Baso ukoro maganganu. Ama at the end of the day, mefaru. Aka na muna de NYA, aka na no chiki NDC. Kanda ababe kifaru amusani kaman sarakemu. Wansu kungiyo yi sarakai. The muka sani. They are too close to power and too interested in their interest with being the last time with that relationship. Some of the si, when some ababe that can happen to Zongo, ababe the muka sang, umba muntashi, muni mu enchi, kamu baya enchi independence the muka sang muntashi gana, ba enda magangadunga zi kaimu. Ishe muntashi musaya.
Salamu alaikum geda, honorable Babuka Sarako Mbukyane. Naji, magana nda ake buka haka nani, especially ma, inza ake magana sewe kama, people are getting emotional. Sabu ude yenare takechi, yenare damu zuchia. Ni experience inani, ni manaje renew passport una. But first time ba, ya expire jenye renew, wallahi ya tiki na 3 days. Fengi ake tambini, tribe unanache ni baushini. Sunana ina kaifin akra nechi suka tambaye maganganu da dama karshe wayan kawo futa aidin mana to sai ban dai gaddama da su ba sai na koma the second day wayan kawo Ghana card na kuma koma to wannan rana gaddama dai zai yawa on the third day ni da su wallahi first day ma na hakura ne su saboda wata kila due process bari dai in follow amma on the third day sai na ga kamar walakanci yake min shi na sa shi mutum da abin da passport form una ne ya markwata ni wala kan ciriri da kar kadda magana wanda teddy tukunna na samu kaina aka min passport na ce masa na fito fadama gidan Imam Abbas to wannan bai bari yarin nan ba na ce masa kuma kakana shi kakana ta wurin uba Alhaji Umar Karki kowa ya san shi ina ji Ghana bata samu 7 years ba amma wasu kakannin mu sun mutu ina ji yafi kaga na mutu 1933 to wannan an ce mai bako dan shi ko ji kai san ce mai bako hando abu ko kai na ji ba span ka irin wanga abu ba so da na ji before a contest 2020 election mun ji abin da ya same ka problem ne ba wai ba kai kokari ba ka kokarta abin da kamata kai kai amma wai kai dan zango ne isa ba kowa Allah dai jara mana
Assalamu alaikum. Jamun da ake National Identification Card. Sarki yakin Fulani na Greater Accra, Habib Dambaki Ibrahim. Ya garanti na sarki da kanshi na Fulani Greater Accra duka Alhaji Masauda Bas Dambaki ya garanti na. Da yazo wake filming form ya tambini ni na nafto. Shi nace mai ni ba Fulata ni na ma nafto Greater Accra. Shi ya shuru shi ni ma na tambishi shi ina nafto. Wai shi bagonje ne. Na tambishi na Accra fish Accra. Shi ce a ya nace ba don aikin ba ka tambini. Ni na nafto to amma ka sani ba kuma barin farima mamman Tumbuktu ina kaule tun ba daki kuma muke da kaule banga abu yana faruwa in ba ka ke express kanka shi na tambaye shi abinda yake tambaya na yana cikin form shi yace wai shi oh sakani ni da shi shi na ce mai to ina so ya tambaye ni abinda yake cikin form kar ya tambaye ni abinda yake sakani ni da shi in dai ya tambaye ni abinda ba shi cikin form ya bari ni na film kaina don Allah muna ba da hankuri yanda dai wanga abuwa
anan zamu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu zamu dora a madadin jagoran shirin daga Ghana Muktar Ridwan Abbas da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda mu huta lafiya